Wow, kesongen. Eh? Wow, kesongen. Kemo ah kesongen. Ku. Tenka gane miza kici mai. Eh? Miza kici mai in ka gane.
Kun
ji dadi ka ji dadi kai? Kai ma ka ji dadi ko? To yayi kyau.
Kun ji dadi da Allah, da Allah ka mana shi lahi Allah, mai sa mana shi lahi a kan jama'a Allah.
Amin. 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 To ruwan da ga kowa ya gane? Kun ji dadi ko? To ku ce shehu.
Shehu. Yes.
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 Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Sannan ka ziyarce shi dan akwai dama duk wanda ya zo bana to nufin sa ya koma sai dai in har ba sami hali ba
in so ka ce wa da garin zai cutar sa ne ya kashe mutun zafi bana ban bance su fa bari suna
shehu ba da sarai ba
in so ka ce wa da garin zai cutar sa ne ya kashe mutun zafi bana ban bance su fa bari suna
to kowa ya rike shehu ya rike komai duk mai so ai mai a sake mai 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 to kar yayi saka ce cikin hidimta mai koya ya indai da san sa ba komai shine ya fada ba na fadi da karya ba
in so ka ce wa da garin zai cutar sa ne ya kashe mutun zafi bana ban